أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باين هكا دوكان يا مباكي دا نونا مكرنتا مي سونا نور العلم والهدى a wannan gari na Nasarawa Godir Zamfara State a Najeriya. Ina muku sallama irin ta addinin Musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi mun saki dawowa ci gaba da wannan karatu na fasarar littafin Hamziya na al-Imam Muhammad ibn Sa'id al-Busiri radiyallahu anhu, wanda kuma insha Allah za mu tashi inda yake cewa aw bi taqbil rahatin kana lillahi wa billahi akhzuha wa la'ba'u, wanda yake ngurin ina ma dai ya samu sumbantar tafin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Kuma zai zana mana wasu daga cikin kadan daga cikin abubuwan da wannan tafin hannu watan ya gudana, watan ta dalilin wannan tafin hannun ta shafi wannan abun na alkhairan da aka samu. Duka zamu ji insha Allah da ma duka in lokaci ya bamu na abun da shafi wato kafa ta manzo Allah sallama, irin abubuwa kadan daga ciki shi ma zai ambata mana. To shine yake cewa aw bi taqbil rahatin kana lillahi wa billahi akhdhuha wa la'ba'u, yake cewa kasan can baya ya faɗa mana laitahu khassani bi ru'yati wajhin, ina ma dai manzo Allah ya kebance ni da ganin fuska ta yiku, to nan adafi ne akan shi. Aw din nan ne shine ma'anar wancan laitahu din. Aw ko kuma ina ma dai manzo Allah ya kebance ni bi taqbil rahatin, da sumbantar tafin hannun nan nashi, tafin hannun nan kana wanda ya kasance akhazuha, riƙonta da karɓarta lillahi saboda Allah ne, wal aqa'u baya wata kuma wa billahi shi ma duk saboda Allah ne. Ma'ana shine wai tafin hannun nan wanda in zai damƙe wani ya riƙe shi, to zai yi shi ne don Allah, ma'ana in za a yi jihadi ne to wannan kam, in kuma zai bada kyauta kuma zai yi dai don Allah, ma'ana wanda shi duka wannan tafin hannun na manzo Allah duka don Allah yake yin komai. To shine aw ina ma dai manzo Allah ke bance ni bi taqbil rahatin, da sumbantar tafin hannun nan nashi mai daraja, kana akhadhuha, wanda riƙon wannan hannun ya kasance lillahi saboda Allah, wala ta kuma baya wata wa billahi zama saboda Allah. Kuma kana iya cewa watan wanda sumbantar tafin hannu wanda kana akhadhuha, riƙon ta ya zama wal adau, da bayarwata lillahi saboda Allah, wa billahi dan Allah, duk zaka yi fasara haka din. Tattaqiba asahal muluku wa tahza bil ginamin nawalihal fuqara'u, ita wannan tafin hannu ta manzo Allah sallama, al muluku sarakuna, tattaqiba asaha suna jin tsoron tsananin yakin wannan hannun, sannan al fuqara'u talakawa su kuma, wa tahza suna samun rabo, bil gina da wadata, min nawaliha daga kyautar wannan hannun. Ma'ana wannan tafin hannu na manzo Allah sarakunan nan su Kaisar da suke sira da suke da kafirci da su, to suna jin tsoron yakin wannan hannu na manzo Allah sallama, waɗanda talakawa su kuma mafukata su ko suna samun rabo da samun kyaututtuka na wannan tafin hannu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. La tasalsa ila judaha, la tasalsa ila jawdaha, inma yakfika min wa kafi suhbiha al andau, yace la tasal, kai dai kada ka roki sai la jawdaha, wata mamakon kyautatta, inma kadai dai al andau, damshi, an gane ko kace raba ko kace damshi, min wa kafi suhbiha, daga yayyafin giragizanta ita wannan tafin hannun, ya kafi ka ya ishe ka, wai ma'ana garka ce kai abunda kake so duk iya baiwara da kyautar manzo sallallahu alaihi wasallam, sai ka samu a aka roki wannan ta ma yawa baka iya daukar ta, ai yayyafi ko ka ce watan dan damshi damshi hakan nan, ko raba ta kyautar hannun manzo Allah shi kada ya ishe ka, ka san da haka ne. To shine la tasal, kada ka roki sai la jawdaha, mamakon kwarara baiwar wannan hannu na manzo Allah sallama sai sai kula wato sai la jaudi hadin jaudi da wannan wasali sama shine jaudi hadin inna ma kaje dai al anda'u wato damshi da kuma wato raba min wakafi sohbiha daga digu na wato ruwan wannan wato girgiji na wannan hannun manzo sallama to ya kafi ka ya ishe ka saboda haka ba sai ka roki ka nemi a cewa ai ka samu wancan wata mamakon ba darrati shatu hina marrat alaiha falaha tharwatun biha wa nama'u yace darrati shatu akuya ta bubbugo da ruwan nono hina lokacin da marrat alaiha wannan tafin hannun ta shudi gare ta falaha tharwatun wannan akuya sai gaci ta samu wadata wa nama'u da karuwar ruwan nono biha saboda albarkar shafur hannun manzo Allah sallama wato shine shi kuma yana ishara zuwa ga akwai nan ta ummu ma'bad a lokacin da manzo Allah sallama ya zo za su yi lokacin da yana kan hanya zuwa hijira zuwa madina ne tare da shi da sayyidina abubakar siddiq da kuma wasu hadimai guda biyu to lokacin da suka zo to akan hanya su ne sai suka zo daidai wani wuri inda ita wannan ummu ma'bad din inda wato hima ta ko a cikin gidansu wannan hima din to shine sai ya ga wata akuya manzo Allah sallama ya ga wata akuya a nan daure hakan ga duk ta rami ta bushe wannan akuyar ba amma ya wuri saboda ba ta iya biyan sauran dabbobi saboda bushewar ta da ramar ta to shine sai manzo Allah ya ce mu ummu ma'bad ko za ta mashi izini don ya tantatsi nono gare ta su sha sai ta ce ai duk cikin awakin su gaba ɗaya babu wanda ba ta da nono kamar ta ai mana saboda yanayin bushewar ta da ramar ta manzo Allah ya ce in dai ke mana izini ba damuwa sai sai mu tatsa da shi kenan ta ce to ta izini mana Allahu akbar to shine sai manzo Allah sallama ya zo ya shafi wannan akuya nan take sai ga akuya ta yi bulbulbul ta yi kiba nonon nata shi manzo Allah yana tatso nonon ya shayi koshi sai da Abubakar Siddiq ya shayi koshi Haliman nasu ma sun ka shayi ita ma ummu Ma'bad an ka bata shayi ta koshi da duk waɗanda aka tare da ita ita ma duk sun ka koshi sannan kuma aka cika mata kuma abin da aka cika mata shi ma duk an ka bambata nan din sannan manzo Allah suka wuce tana ta mamaki mun ga irin al'amari da ya bayyana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to shine ana nan sai ga mijinta ya dawo ana ce mashi Abu Ma'bad sai ya ga akuya ya isko nono dai na farko yake mamaki ina sun ka samu nono sai ta ce ai wani mutum ne bako yazo to sai ma ta sifanta mashi kyawun manzo Allah mai kyakkyawa mai kaza mai kaza mai kaza magana ta ma ga yin take kaza kaza tana sifanta kyan manzo Allah sallama shi yasa tana daga cikin wanda ake ruwaito kyawun manzo Allah sallama gaita ita ummu Ma'bad din to shine sai ta ce shine yazo ya dafa wannan akuya din ya taci wannan nonon gare ta gashi suka sha suka koshi kuma mu ma nan muka sha muka koshi sannan kuma gashi na hayya ta tsa mana kuma ya ban mana shiya to shine sai watan take bashi wannan labari din to wannan akuya din an ce ta ci gaba da zama gare ta wato har lokacin khalifajin sayyidina Umaru sai lokacin khalifajin sayyidina Umar sannan wannan akuya din ta mutu to wannan kaga shine na yake ishara zuwa ga wannan din cewa watan darati shatu akuya ta bubbugo da ruwan nono hina lokacin da marrat alaiha tafin hannun manzo Allah ta shudi akan wannan akuya din falaha tharwatun wannan akuya sai ga ta watan wadata ta tabbata gare ta wana ma'u da karuwar ruwan nono bi hada albarakat shafar hannun manzo Allah sallama naba alma'u athmaratin nakhl fi min biha sabahat biha alhasba'u sannan naba alma'u ruwa sun bubbugo ga tafin hannun manzo Allah sallama athmaran nakhl dabino ya fi amin a cikin shekarar da an ka dasa shi bi hada albarakar shafar wannan tafin hannun alhasba'u tsakkuwa sabahat ta tasbihi biha a cikin wannan tafin hannun manzo Allah sallama nan kaga duk ya gane ya gama abuwa da yawa nan mu'jizojin manzo Allah sallama suka faru anan na farko da ya ci bubbuga naba alma'u ruwa sun bubbugo a tafin hannun manzo Allah sallama kaga shi kuma yana ishara zuwa ga abin da ya faru a yakin Tabuka da ma Hudaybiya wanda a lokacin da babu ruwa aka zo aka kawo kuka wurin manzo Allah sallama manzo Allah sai aka kawo mashi ruwa ɗan kadan sai ya sa hannun nashi a ciki sai ga ruwa suna fita tsakanin yatsun shi to kaga hannu da ka sani na sauran mutane kashi da jini da ruwa ka sani a ciki to ka ku gaba yadda za a yi a ce ruwa su bubbugo a ciki to sai ga tafin hannun manzo Allah shi kuma ruwa suna bubbugowa daga ciki sallallahu alaihi wasallama wannan kuma aka sha aka koshi mutane da yawa aka sha aka koshi aka yi guzuri aka yi komai to shine naba alma'u ruwa sun bubbugo daga tafin hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan athmaran nakhl dabino ya fi amin a cikin shekara da an ka dasa shi bi hada albarka wannan tafin hannun manzo Allah shi ko yana ishara zuwa ga abin da ya faru ga Salman al-Farisi kamar yadda zamu ji zai kara fadi ne anan gaba radiyallahu anhu wanda a lokacin shi Salman al-Farisi wato shi yazo akwai dake kasa tashi da tana tsayi amma dai akwai wani mutum wanda mutane suke zuwa wajen shi yana ba su labarin rashin lafiyar su da kuma maganin su haka to shine shi kuma sai ya zo wurin wannan mutum ne sai ya tambaya tambayar dai shi kuma sai ya tambaye shi maganar addini na Annabi Ibrahim shi kuma sai ya tama makin cewa shi ga kowa na ga abin da yake zuwa tambaya yake akan abin da shafi rashin lafiya ta da sauran su shi ko yana tambaya abin da shafi addini to shine haye ka magana yake ga ya mai sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zai bayyana a bisa ga wannan addinin na Annabi Ibrahim cewa wani mutum ne wanda za a yi kuma a can yake wata ƙasa inda adda yawan itatuwan dabine da yawa sannan kuma baya karbar sadaka sai dai hadiya sannan kuma a kafada shi akwai wani hatifi na annabta a kafanta shi ya bashi da sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to Salman bai fara shi kuma sai ya ta neman wanda zai yi sajo da manzo Allah shi bukata ta yarda za a yi ga manzo Allah don imani da shi ya yana ta yawo ba yawan gari ba yawan gari har ya biyo tafiya ta zo da shi ya to sai dai kurin daga cikin wasu laraba sun ga kame shi kawai sun ka ce ai bawa ne bisa ga zalunci ba bawa ba kuma sun ka ta sun ka sai da shi sun ka ce bawa ne sun ka sai shi wanda an ka sayar ma da shi shi kuma sai ya ta sayar ma da wasu mutane na kusa ga yankin Madina su kuma shikenan shi addinin ma kawuwa tai wajen yankin Madina din aka kawo Salman bin Farisi nan yana wannan hidima ga wannan ubangida nashi to wannan ubangida nashi bai yahudi ne amma shi kuma to bai yahudi ne to sai zan wata rana Salman bin Farisi sun zo da shi da ubangidan nashi ana ibar dabino shi ubangidan yana nan kasa shi kuma Salman bin Farisi yana saman dabino din shi yake ebo dabino din to shine sai ga shi wannan bai yahudin sai ga wani dan uwa na ya taho inda yake sai yake bashi labarin cewa wai mutane kaji ga wani mutum nan ya taso daga Makka ya taho nan garin Madina amma kawai mutane sun zo da sun bi shi sun yi imani da shi ya suna girma shi suna kaza kaza yana ba wannan bayahudin labarin Salman al-Farisi kuma sai ya ji wannan hirar da suka yi kawai nan take sai jiki ne mai kirkita ta kama shi kawai bai san sadda ya saru daga gawa yau sauka gawa ba hakan kamar faduwa haka daga saman dabinon sai yake ce mai me kake cewa yana tambaya tai tunda shi da manzo Allah ne yake bida sai ji ana fadin sifofin da aka ga mai manzo Allah din sai dai kuma ubangin nashi ya ce mashi kai ina ruwanka da maganar da muka yi me da me kam mu je kai aikin da aka saka ya kore shi daga nesa ya ce ci gaba da aiki kurum sannan Salman al-Farisi dai ya haka shi kuma to sai yayi kokari har ya zo Madina don ya ga manzo Allah din sallama da ji ana labari ko da yazo sai ya jalabawa don ya gani shi shine wanda aka ga mai sifofin nashi sai ya tanado dan wani abu yazo da shi na yazo da shi na abinci sai ya kawo ya ci gashi sadaka ce ya kawo saboda ya ga baki ne zuwa to ya kawo masa sadaka kamar su suna bukata sadaka shikenan sai manzo sallama ya karba sai da ya ba sauran sahabbai da ake nan tare da su sun kaci amma shi bai ci ba sai ya gani ya ce to lalle kenan ba ya ci sadaka kenan tunda an faɗa mai da ba ya ci sadaka sannan kuma wan shekari sai ya sake wani abinci ya kawo ya ce manzo Allah ya ci ga wata hadiya ya kawo zuwa ga manzo sallama shikenan manzo Allah sai ya karba da yake ya ce hadiya ce ya kawo sai ya ga manzo Allah da shi da sahabbai duk an kaci tare sai ya gano eh to ya gano kuma ita ma wannan gashi lalle ba ya ci sadaka hadiya yake ci kenan sannan sai ya ta kokarin yana dan kikewayawa yana dan kokarin CID wanda za ya dai manzo Allah ya zama watan can wajen kafada ta ya dan bayyana gare shi ya ga alama wannan hatifin da an kace zai gani a to shikenan wannan hatifin da zai gani to sai manzo Allah ya lura da alaman cewa abin da yake kiwayo kenan sallallahu alaihi wasallama sai dan yi wanda ya dan kware sai ya ga kafada manzo Allah sai ya ga wannan hatifin a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ganin haka nan to shikenan sai ya tabbata da lalle manzo Allah shi din ne yan musulunta kuma ya ba manzo Allah ma labarin duk abubuwan da suka faru akai sannan da kuma cewa yanzu shi bawa ne shi ga inda yake to anan ne bayan wannan sai har manzo Allah ba shawara cewa to yanzu ya nemi cewa ubangidan nashi ya rubuta mashi fansa ta inda watan ya bashi abin da zai bashi don ya mai da shi ya dawo tashi to daga nan ne sai shi wannan ubangidan nashi to sai ya tsawaita ga akan wato wannan abun da zai faruwa din sai ya tsawaita gare shi mamakin ya dan mai sassauci ta yanda abun zai zo mashi da sauki to ina to sai bai yi mashi wannan ba sai ya tsananta ga al'amarin cewa watan zai dasa mai dabine guda 400 kuma dabinan gaba ɗayan su dukkan su kowanne ya tashi kai wanda ya mutu sannan kuma sannan zai bada ukiya 40 bayan duk wannan din shikenan shi a fansar da ya rubuta mashi to shine ya gaya manzo sallama ga yanda sun kai da wannan ubangidan nashi bayan sun yi wannan din to sannan sai manzo sallama ya sanya a ta yi wurin wannan dashen wannan dabinon da ya ci din sai aka sa sahabbai ya ce aje a giggina ramun da za a yi dashen dabinon amma kada wanda ya dasa dabinon ya kada su yi ramun kurum a bari shi ya zo da kanshi shi zai sa hannun shi mai albarka mai darajar nan ya rasa dabinan da kanshi sallallahu alaihi wasallama. To sannan manzo Allah ya zo dauki da hannuwan shi ya dasa waɗannan dabinai, da ya dasa waɗannan dabinan suka tashi baki dai babu ɗaya wanda ya mutu, dabino 400. Sannan kuma dabino ba a taba ganin dabino an dasa shi shekarar da anka dasa shi kuma ya fara ƴaƴa wannan shekarar ba, sai ga waɗannan dabinan a shekarar da manzo Allah din ya dasa su, kuma a wannan shekarar kuma sannan sun kai wannan ƴaƴa din. To wannan shine nan ya suke so ya faɗa mana cewa an watan hakan ta faru din, dabino ya ƴaƴa a shekarar da anka dasa shi. Sannan kuma manzo Allah sallama aka zo da watan zinari da bai da yawa, amma manzo Allah ya sa hannun shi a cike ya mutsa saboda albarkar hannun shi, kawai sai zinari na yayi yawa an ka zo an ka biya wannan ukiyan nan 40 din nan wanda yace a biya din. To shikenan subhanahu wa ta'ala ya samu ɗaya wuce. To shine yake nufin nan naba alma'u ruwa sun bubbugo kamar yadda na faɗa, yanda abin ya faru watan a yakin Tabuka da kuma yakin Hudaybiya. To shine sannan kuma yace watan asmaran nakhlu dabinu ya dabine sun yi ƴaƴa fi amin a shekarar da anka dasa su, bi hada albarkar wannan hannu na manzo Allah sallama. Sannan alhasba'u tsakkuwa sabbahat tayi tasbihi bi hada tafin hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda wato kowa na jin tasbihin gashi tsakkuwa da ba a ta magana amma sai gashi na tasbihi a bisa hannun manzo Allah, sahabbai ma suna ji radiyallahu anhum. To shine yake nufin duk wannan tafin hannu waɗanda abuwa suka faru akai. Ahyatul murmilina min maut jahadin awazal qawma fihi zadun wa ma'u. Sannan wannan tafin hannu na manzo Allah ahyatul murmilina ta rayar da waɗanda suke cikin halin kakanikayi, wato shine al murmilina waɗanda suna cikin tsananin talauci da kuma karewar abinci da guzuri, shine murmilina din. Kuma akwai nuskar da yake zuwa da muzmilina, da zayin muzmilina, wato shine ma'anar matafa waɗanda suke da bukata ga guzuri da ruwa, shine muzmilina din. Murmilina kuma shine wata mutan da a cikin tsananin talauci komai ya kare nasu. To shine tafi hannun manzo Allah ahyatul murmilina ta rayar da waɗanda a cikin tsananin talauci ba su da guzurin abinci, min mauti jihadin watan saboda tsananin watan fari. Wannan mauti jihadin shine ma'anar mutuwa ta fari, ma'anar tsananin fari shine ma'anar min mauti jihadin, shine min mauti jihadin saboda tsananin fari. Wadda wannan shekarar zadun guzuri wa ma'un da ruwa a awazal qauma, watan a awazal qauma ya buƙatar da mutane fihi a cikin wannan shekarar din. Kuma kana iya cewa awazal qauma ya gagare mutane, duk zaka iya cewa din, ma'ana zadun guzuri wa ma'un da ruwa a awazal qauma ya gagare mutane fihi a cikin wannan shekarar din. To amma manzo Allah ya yi addu'a take wannan tafi hannu da ya daga ya roki Allah ayi ruwa, shikenan sai ga ruwa kamar yadda muka kanta shi a wancan halaka ta mu. Fatagadda bisai alfun jiya'un wa tarawwa bisai alfun zima'u. Sannan sai ka ce alfun mutun dubu, jiya'un masu jin yunwa, fatagadda sun yi kalaci bisai da sa'i ɗaya na abinci, wato shine sa'i guda na sha'ir, wato ma'ana shine wato mutun dubu waɗanda suke cikin tsananin jin wato jin yunwa. To an samu sa'i ɗaya na sha'ir wanda aka zo za a yi waina da shi, ya manzo Allah ya sa hannun shi ciki ya mutsa, sai gashi kowa ya ci ya koshi. Wannan shine kamar yadda ya faru a yakin Khandaq da aka yi, sai gashi mutum sun kai dubu wanda suka ci abinci, sako shine fatagadda bisain fatagadda bisa alfun jiya'un masu jin yunwa mutum dubu sun fatagadda sun yi kalaci, ma'ana shine an ci abincin farkon yini nan ko kamar kace kari kenan, bisai da sa'i ɗaya na sha'ir. Sannan alfun zima'un, alfun mutum dubu zima'un masu jin kishirwa watarawa su ma sun koshi bisai da sa'i ɗaya na ruwa. An kawo sa'i ɗaya na ruwa wato kamar yadda ya gabata din wanda aka yi din a abun nan watan a ainihin yakin na Tabuka din da kuma Hudaybiya. To kamar yadda ya faru din, to shine ma'anar ruwa wanda ba su sa'i ɗaya ba. To manzo Allah ya sa hannun shi kuma ciki, duk kowa ya sha ya koshi ne alfun zima'un masu jin kishirwa mutum dubu watarawa sun koshi bisai da sa'i ɗaya na ruwa. Wa wafa qadru baydatin min nudarin da na Salman hina hana alwafa'u. Sannan sai ya ce qadru baydatin gwargwadon girman kwai, min nudarin na zinari, wa wafa ya biya dai na Salmana bashin Salmanul Farisi hina lokacin da hana alwafa'u, lokacin biyan ya cika. Wato shine kamar yadda ya gabata din cewa wannan abun da ya faru din ga Salmanul Farisi din wato shine wannan da sanabi ne da sharadin da shi wannan ubangida nashi ya sanya mashi na wata shi din, da kuma ba da wannan ukiya din 400 na zinari. To shine
sai ya zambo gashi aka zo da su kamar bai wuce gaman kwai ba haka gurgurun girman kwai ba to amma manzo Allah ya sa annu shi ya mutsa kudin sun kai zinar ne isa an ka biya wannan kudin to shine qadru bai zatin gurgurun kwai min nudarin na zinari wa fa ya biya daina salmana bashin salmanul farisi na ina wannan ubangidan nashi din hina lokacin da hanal wafa'u biyan lokacin biyan yayi kana yuru aqin nan fa utika lamma aina atmin nakhilihi alaqna'u yace kana shi salmanul farisi ya kasance yuru'a ana kiran shi kinnan tsantsar bawa ma'ana shine bawa wanda ba na sayarwa ba kuma bisa ga zalunci kamar yadda ya gabata shi ba bawa bane asulin shi din kawai dai ne daga yazo yawo ne na neman manzo Allah sallama su kuma wadannan larabawa suka kama shi suka ce matsayin bawa ne suka sai shi to shine kana ya kasance yuru'a ana kiran shi kinnan tsantsar bawa akan zalunci amma fa'uti kasi an ka yawo ta salmanul farisi lamma lokacin da watan alaqna'u duji min nakhilihi nadabi ne aina at tayi tannuna ma'ana tayi ayya sun kan sun ka isa ci a cikin shekara daya shine alaqna'u hina lamma lokacin da alaqna'u duji min nakhilihi nadabi ne aina at tayi ayya wannan sai a kula nakhilihi ne ba nakhilatin ba eh nakhilihi dabi ne masu yawa an ka ce nakhilatin kaga ya zama mufradi kenan shi nakhila din amma kuma kaga ai dabi ne masu yawa to shine min nakhilihi sai a kula daga dabi nan shi afala ta'dhuruna salmana lamma an aratu min dhikrihi al-urawa'u shin wai ku yahuda wannan da kun kawo salmanul farisi irin wadannan abubuwa da kuma kin bashi dama ya musulunta an ka tsawara mashi shin wai afala ta'dhuruna salmana shin ba za ku yi ma salmanul farisi uzuri ba lamma a lokacin da al-urawa'u tsananin zazzabi da mahassara an aratu ta bijiro mashi ta lullube shi min zikirihi saboda ambata manzo Allah gare shi wai ma'ana shine lokacin da yana saman dabino da yaji an ambaci labarin manzo Allah sallama dinnan sai ga makekesa ta kama shi sai gashi yayi saka gaggawa nan take to shine yake da mun ba za ku mai uzuri ba ai tsananin soyayya ta yi da imani ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine afala ta'zuruna shin ku dinai huda shin ba za ku mashi uzuri ba shine afala ta'zuruna salmana ba za ku yi masalmanul farisi uzuri ba lamma a lokacin da al'urawa tsananin zazzabi da mahassara an aratu ta bijiro mashi min zikirhi saboda ambaton manzo Allah sallama gare shi wa azalat bi lamsiha kull da'in akabaratu adibatun wa isa'u yace kuma sannan wannan tafi hannu na manzo sallama wa azalat ta gusar bi lamsiha saboda shafarta ta gusar da kull da'in dukkan wata cuta wadda adibatun likitoci wa isa'u da magani ko kuma kace wai isa'u da masu bada magani duk yana iya dauka wai isa'u ko kace da magani ko kace wai isa'u da masu bada magani shine ma'ana kullu da'in ta kusa dukkan wata cuta wadda adibatun watan likitoci wai isa'u da magani ko kuma da masu bada magani akbaratu ta girmama wannan cuta din ma'ana wai ta gajiya ta kasa yin maganin wannan cuta din ta ci ta hikarhinta ta gagari ta kenan to shine yake nufin cewa to tafin hannun manzo Allah shafawa dai manzo Allah ya haka shi kenan kun dan anka warki ga kuma ciwo ya gagarin likitoci wa uyunun marrat biha wa hayrum dun fa arataha ma lam tarad zarqa'u sannan yace wa uyunun kuma shi wannan da muka karanta din nan akabaratu adibatun wa isa'u akwai nuskar da yake zuwa kuma akabaratu adibatun ru'asa'u eh wai ma'ana shine wa azalata fi hannu manzala ta gusar da ta gusar bilamsi ha saboda shafarta ta gusar da kullu da'in dukkan wata cuta wadda adibatun likitoci ru'asa'u kuma shuwagabanni a cikin likitocin aka baratu ta girmama wannan cutar din ma'ana ta kasa yin maganin to akwai nusar da yazo din da ru'asa'u ne a jam'u ra'isin kenan ko sannan yace wa uyunun yace akwai idanuwa wadanda marrat biha wannan tafi hannun ta shude gare shi ma'ana manzo Allah ya shahi wannan idanuwa din shine wa uyunun akwai idanuwa wadanda marrat biha tafin hannun manzo Allah ta shude gare ta wahayar rumdun alhali ita jiya tana mai ciwo eh wasu zakai suna cewa tana cizara eh to ciwo ma'ana idanun suna ciwo amma sanadiyar shafan nan fa arata sai wannan tafin hannu ta nuna ma wannan ijiyar malam tarar zarqa'u abinda zarqa'u ya mama ba ta iya gani wai ma'ana sai ijiyar ta warki idanun sun ka warki nan take sun ka zama suna gani fiye da zarqa'u ya mama wannan zarqa'u ya mama din nan ne ya wato an ce tana da dogon gani wanda ganinta tana iya hangen abunda bisan nisan tafiyar kwana uku haka tana ta hangi can wancan gure tafiyar za ta kai tafiya kwana uku haka tana yin hanyar can gurin saboda kaifin ganin ta ita haka Allah ya yi ta to shine yake nufin cewa to wannan ijjiyar da manzo Allah sallama tafin hannu ne ya shafa to ta zama tana gani fiye da ita wannan zarqaul imama da shine wa'yunun akwai idanuwa kamar sayyidina Ali kinan radiyallahu anhu wanda manzo Allah shine sayyidina Ali idanun shi na ciwo manzo Allah ya mashi haka din to shine wa'yunun akwai idanuwa wanda marrat biha tafin hannu manzo Allah ta wuce gare ta wahya rumdumul alhali ita ijjiyar tana mai ciwo amma sai gashi fa arata sai tafi hannun ta nuna ma wannan ijjiyar ma na sai ta sace tana gani kinan tana ganin malam tarar zarqaul abinda zarqaul imama ba ta iya gani wa adat alaqata da ta aynan bai hatta mamatihin najla'u sannan wannan tafin hannu wa adat ta mayar da aynan ijjiya alaqata da ta ga sayyidina qatadatu bin nu'man shine qatadatu bin nu'man radiyallahu anhu fahaya ita wannan ijjiyar sai ga ta zama annajla'u mai yalwa kaifin gani hatta mamati har zuwa mutuwa tai wato shine qatadatu bin nu'man a yakin uhudu sai ya zama ijiyar shi aka bugi ijiyar tashi din wanda ta cirki gaba ɗaya yazo wurin manzo sallama da ijiya ga hannu manzo Allah ya karbi wannan ijiya din kawai shikenan sai dai kuri yamba shi da shikenan sai gashi ya ji ya fi gani fiye da wannan ijiyar da anka mai din fiye da wannan gura wanda bata samu wannan matsalar ba to shine ma'ana wa adat wannan tafi hannu ta mayar da aynan ijiya alaqata da qatadatu bin nu'man fa haya ita wannan ijiyar sai gashi ta zama annajla'u mai yalwar gani hatta mamati har zuwa mutuwa tai bata samu matsala ba wannan ijiyar aw bi lasmi turabi min qadamillah natahaya'an min masihas safwa'u sai ce shi ma wannan dai adafi ne bisa ga wancan din da yace laytahu khassani bi ru'yati wajhihi shi ma dai adafi ne sai kace aw ina ma dai manzo Allah yake bance ni bi lasmi turabi da sumbantar ƙasa min qadamin daga kafan nan tashi mai daraja wadda as-safwa'u dutsi mai santsi lanat tayi taushi min masiha saboda shafar wannan kafa din haya'an don kunya ma'ana wanda manzo Allah ya taka wannan kafa tashi din da ya taka dutsi sai ga dutsin sawun manzo Allah sallama ya bayyana gare shi yayi taushi wannan dutsi ne mai karfi amma gashi yayi taushi saboda kafar manzo Allah ta taka gare shi to wannan kafar ina ma din in samu manzo Allah ke bance ni in sumbance wannan kafa din Allah kai mu da arzikin sumbanta wannan kafa ta manzo sallama bi jahirhi sallallahu alaihi wasallam موضع الخمس الذي منه للقلب اذا مد يقض وطاء يجي موضع الخمس واتن شي wannan kafa da yake magana cewa ina ma dai ya samu sambanta wannan kafa ta manzo Allah sallama wadda as-safwa dutsi mai santsi lanata ya taushi mai masa ya saboda shafata haya don kunya sai yace موضع الخمس wannan kafa watan sai kace wurin takin kwalin kafan manzo Allah kinan sallama kai ka san akhmas wato kafa in ka duba a tsakiyar kamar tsakiyar kafar da ciki zaka ga akwai inda ta danyi dan kwari haka wanda in anka taka zaka ga bai kaiwa kasa shi bai tabu kasa duk da yake wasu zaka gani su kafa su take shahe take to amma shi ita manzo Allah sallama akwai inda wannan akwai wannan kwari din wanda ba ta tabo cikin kasa din to shine yake shine ma'anar akhmas shine ma'anar wannan kafan nan ta manzo Allah mawdi'ul akhmasi wato shine wurin takin kwarin kafar manzo Allah sallama ko kace wurin takin aka ne zaka cewa bawdi wal akamasi wurin takin kwarin kafar manzo Allah sallama allazi wannan din nan da minhu watan allazi minhu shine bawdi wal akamasi minhu watan wurin kwarin watan wurin takin kwarin kafar manzo Allah minhu ne daga manzo Allah sallama allazi wannan da wita'ul lil qalbi shine taushi ga zuciyata idza majja'i idan wurin kwanci na aqadza yayi kura watan yayi kaushi kinan wai ma'ana shine wannan kwaren kafar na manzo sallama shine wanda zuciyata in ta tona da shi ya take jin dadi ta yi laushi a lokacin da wurin kwanci na mai kaushi yayi kura shine wannan aqadza din yin kura da kasa da za ta taba ta shi da haka to shine yace to ni kuma wannan kafa ta manzo Allah ita ce taushi zan ji ta cikin dadi da nishadi shine ma'anar mawdi'u al-khamasi watan mawdi'u al-khamasi matakin watan kwarin kafar manzo sallama minhu daga gare shi din sallama allazi wannan da wida'ul lil qalbi shine taushi ga zuciyata idza majji idan wurin kwanci na aqabda yayi kura ko kace yayi kaushi haziyal mat wato shi wannan al-akhmas zaka cewa al-akhmasi kuma ana cewa al-akhmusi ko kama wannan mimun din rufu'a ko kai mashi wasali sama
shine din maudu'ul akhmasi ko maudu'ul akhmusi khaziyal mustafa hadiyal masjidul haram bimamsha ha wa lam yamsah hazahu iliya'u sannan yace haziyal sai kace al masjidul haram masallaci mai alfarma haziya ya samu babban rabo bimamsha ha da tafiyar wannan kafan manzo sallallahu alaihi wasallam cikin ta wai ma'ana wannan kafa ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta tattaka a cikin haramin nan to wannan haramin ya samu babban rabo da wannan shine haziyal masjidul haram masallaci mai alfarma ya samu babban rabo bimamsha ha ta dalilin tafiyar wannan kafa a cikin shi sannan iliya'u baitul miqdas shi ma walam yansa hazzahu ba zai manci da rabo ne da ya samu ba wato shine da aka yi isra'i da manzo sallallahu alaihi wasallam wanda aka zo a can din shi ma manzo Allah ya taka a can ko baitul miqdas to shine karfin shi ma wannan baitul miqdas shine iliya'u din bai manci da nashi rabo shi ma ya samu nashi rabo manzo Allah ya taka shi wa limat idrama biha zulamal layli ila Allah khawfuhu war raja'u yace ita wannan kafa ta manzo Allah ba ware mat tayi kumburi idrama lokacin da ya jifi zulamal layli duhun dare bai ha da ita wai ma'ana lokacin da ya miki ya ta ibada wanda har kafar tashi saboda tsananin dogo tsayuwa wajen sallah da ibada to sai ya zama har tana yi kumburi to shine yake nufin ware mat wannan kafa ta mai daraja mai albarka tayi kumburi idra ma zulamal layl lokacin da jefi duhun dare bai ha da ita wai sai ya zama wannan tsawon ibada shine ma'ana duhun dare ma'ana kaga tashbihi nake gon sai ya ce kuma sannan khawfu tsoron shi manzo Allah sallama war raja'u da kuma fata ne da yake samu abu ko kuma kace wanda ja'u da kuma sarai ne da yake yi na samu wani abu to zuddin idallahi zuwa ga Allah ne saboda ka ba wani kaji mu tsoro ba ya tsoron kowa sai Allah madaukin sarki sannan ba ya fata da kwadan ya samu komai ga kowa sai ga Allah madaukin sarki shine khaufuhu tsoron shi wanda ja'u da kuma fatan shi ne ya samu abu ko kuma kace wanda ja'u da watan saran shi zuddin idallahi zuwa ga Allah ne dam yatfil waga li tuqsi batiban ma araqan min ad-dami shuhada'u dam yat wannan kafa ta manzo sallama tayi jini fil waga a cikin yaki Allahu akbar wannan kuma tayi haka din ne li tuqsi batiban don ta samar da kamshi ma araqat shuhada'u ga abunda shahide sun ka zubar min ad-dami na jini wai ma'ana shahide wannan sun kai shahada da aka sare su jinin su ya zuba to abun da ya sashi wannan ta kafa ta manzo Allah ita ma hakan ta faru ita ma ya samu raunin da jinin ya zuba don dai wannan jinin na shahidai to jinin na manzo Allah ya zama matsayin kamshi gare su ranar kiyama tunda dama zata tashi na kamshi wannan jinin nasu din to launi ga yana jini amma su na kamshi kuma to shine yace dam yati wannan kafa ta manzo Allah tayi watan jini firwaga a wajen yaki amma tayi haka din ne litukusi badiban don ta samar da kamshi gama araqati shuhada'u abinda shahide sun ka zubar mina dami da jini Allahu akbar fa hayaqudub li mihrabi kam darat kam da na'am fa hayaqudub li mihrabi wal harbi kam darat 'alayha fi da'atin arha'u yace fa haya ita wannan kafa ta manzo sai ba qudubul mihrabi jagora ce ta ibada wato shine jagora ce ta al mihrab wurin da ake tsawa ibada ko to shine ita wannan kafa din jagora ce a cikin bautar Allah wal harbi kuma jagora ce a cikin yaki saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake jagora wannan kafa ita ce jagora cikin yaki wanda in ta zo din to dada sahabbai za su biyo ba shine fa hay qudubul mihrabi fa hay ita wannan kafa ta manzo Allah qudubul mihrabi ita ce jagora ta ibada wal harbi da kuma yaki kam da yawa arha'u watan da yawa arha'u runduna ta yaki ko kace watan dutsin reda na yaki arha asalin kalmar wannan arha din wato shine irin ada akwai wani dutsi da ake yi wanda aka yi reda da shi ya wanda da cike sun san shi wanga da nake faɗa din wato dutsi da hakan ga yana da dan fadi haka kuma yana da sulbi dan nan sama da yanda ake yin reda gare shi to kuma sannan akwai dutsi shi kuma karami wanda da shi ake amfani ana markadawa din ana gogawa to ada ba su da injinuna hakan ga ne ka hakan ga wanda ake mai da tsaba ya zama gari cikin sauki to sai ya zamo da shi suke amfani sai dai a rika ebo tsabar ana zubawa da kadan kadan fa ana sa wannan karamin dutsin sai a zuba sama wannan babban dutsin da shi ne za a rika gogawa ana ridawa din har tsabar ta zamo gari haka nan in wake ne za a yi sai duk dai abin da za a marka dawa haka ake yin shi din Allahu akbar to canda kenan saboda babu abin da za a ga in ma an ka wanke amarya an haka ita har da duk wannan dutsin aka hada ta da shi ya aka yi ta da shi duk ana waɗannan din za ka ga ma ba su tallata har suna yau a saman jakai hakan nan misali ana so a azo su ana yawo da su ana talla to shine wannan amma yanzu kaga saboda yanayin injinuna wani bai ma san wannan dutsin da rida din ba to shine yake nemin cewa faha ita wannan kafa ta manzo sallallahu alaihi wasallam qudubul mihrab jagora ce ta ibada wal harbi da yaki kuma kam da yawa arha'u watan yaquqa ma hutsanani sai ka fasara shi da yaquqa ma hutsanani ko ka ci runduna mai tsanani ainihin wannan saboda tsananin ita yaki din tana ready mutane domin za a sare kan mutane akai mutun ya ta lahira kai kamar an ready abu an yi watan abun nan kenan an narke abu kenan an reda shi ya zama gari kenan ko kamar yadda aka yi da wancan to shi yasa ake amfani da wannan kalmat ga harkar abin da shafi yaki yin tsanani to shine kam da yawa darat alhau yaki da runduna mai tsanani ya zagaya alaiha akan wagga kafa ta manzo sallama fida ta ciki ma Allah biyayya ma'ana yaki tsananci ya kuma tsanani sun zagaya a wannan kafa ta manzo sallama kuma sannan wannan kafa ta kafu ba gudu ba ja da baya haka aka yi ta wannan jihadi har aka tabbatar da abin da aka tabbatar din na addinin musulunci wa urahu law lam yusakkin biha qablu hira'an ma jad bihi da'ama'u yace wa urahu ina ganin manzo Allah ina zaton manzo Allah sallama law lam yusakkin hira gashi can gaba law lam yusakkin hira'an da ba don da yana tsar da dutsin hira ba biha da wannan kafar tashi ba qablu tun gabanin ta ci gaba da girgiza ba to ma jad bihi da'ama'u dutsin nan ma jad bihi da ta ci gaba da girgiza bihi da manzo Allah sallama kuma akwai nuskar da yake zuwa biha majad biha sai ka ce majad adda'ama da dutsin nan ta ci gaba da girgiza biha da wannan kafar ta manzo Allah sallama din wato wai lokacin da ya hau dutsin hira to sai yana murna yana girgiza shi wannan dutsin saboda farin ciki da jin dadi to sai manzo Allah ya ce shi usbutu hira fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan yace kai hira ka natso mana domin annabi ne saman ka da kuma siddiqu sai da baka siddiqu kin da kuma shahidai guda biyu sai da na watan a Umaru da Sayyidina Usman kenan to shine yake nufin cewa wa urahu ina zaton shi lawalam yusakin da ba zan da ya natsar da hira'an dutsin nan na hira ba biha da wannan kafa ba da dudugin nashi ba qablu tun gaban ta ci gaba da wannan girgizar ba to majad bihi adda'a ma wannan dutsin da ta ci gaba da majad da ta ci gaba da girgiza bihi da shi ya asalin wannan adda'a ma din wato kogi ake nufi da shi ya tamana shi dutsin yake nufi da shi din to kuma alhamdulillah za mu tsaya sai mu saki dawowa muna fatan Allah ya taimake mu Allah ya kara mana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya albarkace mu ya muna arzikin ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a fili da mafarki bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi ya kare mu daga dukkanin sharri na duniya da lahira don alfaran manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu alkhairi sa na duniya da lahira Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratik al-mustaqim وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين